الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar litinin 25 ga watan Rajab hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1440 wanda ya dace ma 1 ga watan 4 shekara ta 2019 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Bulughul Maram na Sheikh Imam Al-Hafiz Ahmad ibn Ali ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata na'am to wannan mas'ala ta gabata a darasinmu na kitabut tauhid lokacin da muka zo babu ma ja'a fi ruqa wa tama'im baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na hukuncin arruqa shine addu'a ta neman waraka ita ce ake kira arruqiya jam'un ta ne ruqa sannan watama'in wato da layu to anan mun yi bayani lalle daga cikin magabata akwai waɗanda suka tafi akan halaccin rubuta tsantsar aya ta Al-Qur'ani ko addu'a wadda ta zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sunan neman waraka suka ce ba laifi akan iya rubutawa a wanke asha amma yin hakan khilaful aula ne sabanin abin da yafi dacewa ne abin da yafi dacewa shine addu'a kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta din domin ba a taba samun cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa na cewa wanda ya rubuta kaza ya sha ko wanda ya rata ya kaza iya abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya karanta addu'a kaza iya abin da ya tabbata daga manzo kenan wannan a matsayin halacci ne in tsantsar aya ce ta Al-Qur'ani ba tare da an bata wata kaifiya ko wani adadi ko wani hada-hade dan haka kuma buɗe wannan kofa ita ce ta kai wasu suka rubuta abinda ma ba Al-Qur'anin ba dan haka dai tushe wannan kafa shine abin da yafi dacewa amma wanda ya rubuta tsantsar aya ta Al-Qur'ani ya wanke sha ba za ka ce masa ba yayi laifi ya aikata abinda ya halatta amma abin da yafi dacewa shine addu'a kamar yadda shine iya abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am
kai sallah azza la as ya da ila komida
ita sallah ta la'asar akwai nafila gabaninta a hadisi ingantacce da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin da yake cewa rahimallahu ra'an salla arba'a raka'atin qabla al-asr aw kama qala dan Allah yace Allah ya ji kan mutumin da yayi raka'a hudu kafin sallar la'asar. Hadisi ne ingantacce, wannan yana nuna an sunnanta yin nafila raka'a hudu kafin sallar ta la'asar, kuma sakamakon duk wanda yana ci a kanta Ubangiji subhanahu wata'ala zai lullube shi da rahamarsa, domin addu'a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi. Kuma akwai hadisin da yake cewa duk wanda ya yi raka'a hudu kafin sallah ta la'asar Allah zai haramta ma wutar cin namansa. Duka hadisan sun gabata a cikin darasin mu na Riyadus Salihin a cikin kitabun Fadail. Na'am. A farko ka ce rashin lafiya, to wace irin rashin lafiya ce ta hana ta yin azumi?
Juna biyu.
To idan mace mai ciki ta kasa yin azumi a sababin cikin da take dauke da shi, jin tsoron za ta cutu ko shi ɗan zai cutu, ko kuma da kyan take kai azumin, ko kuma kwata-kwata ma ba ta iyawa, to wannan an mata rangwamen ta ajiye azumi. Iya abin da yake kanta a kowane yini shine ciyarwa gwalgwadon mudu ɗaya shine za ta bada. An gane, mudu ɗaya na abinci ko kuma falata abinci shine iya abin da yake kanta babu ramuwa a magana mafi rinjaye. Don haka kenan, in bata samu ciyarwa a wancan lokacin, to ta tabbata ko yau wannan ciyarwa tana kanta shine abin da Allah ya wajabta mata, dole ta lissafa iya adadin kwanukan da ta sha. In ma watan ne gaba ɗaya ta sha bata yi azumi ba a sababin cikin da take dauke da shi, to shine ciyarwa. To haka ita ma mace wadda take mai shayarwa, idan ta gwada yin azumi ta kasa, ko kuma ta ga cewa misali ta kan cutu game da tsotsar da shi ɗan yake mata, ko kuma yaron baya samun nono wadatacce yakan muni yana kuka, wannan ita ma an mata rangwamen ajiye azumi. Ita ma iya abin da yake kanta a duyini na Allah za ta ba da mudu ɗaya ko kuma fala guda ta abinci. To amma abin da muke so mu gane, da mai ciki da mai shayarwa ba haka ba kawai, idan mace tana da ciki ko tana shayarwa idan azumi ya kama ta ki, a'a sai ta gwada yi. In ta gwada yi ta ga ba ta iyawa ko kuma da kyan take kai shi, to a nan ne aka musu rangwamen ajiyewa. Ya abin da yake kansu addini na Allah kenan za su ba da mudu ɗaya na abinci, in ma shinkafa ko hatsi ko dawon masara ko alkama ko maka da duk abin da ya kama da haka. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, muna da cikin kitabul hajj, mun tsaya ƙarshen hadisi na Usman ibn Affan, Allah ya ƙara masa yadda, ke faɗa annar Rasulullah sallallahu alaihi wasallama ƙala, la yankihul muhrim wala yunkih wala yakhul. Wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa wanda ke dauke da harami hajji ko umra, manzon Allah ya ce la yanki, wato baya ba zai yi aure ba, ko kuma la yanki ma'ana ai baya aure, la anan nafiya ce, wala yanki manzon Allah ya ce kuma ba zai aurar da wata ba. Kenan anan abinda muke so mu gane, shi ba zai yi aure ba ya auri wata, kuma shi ba zai aurar da wata ba. Kenan in ma diyar shi ce, to ba zai jibinci alwalaicinta, sai dai ya wakilta wani ya aurar da ita, kuma shi hannu ba zai a daura masa aure ba. Kuma haka duk wanda yake dauke da harami ko mace ce ce ba a daura mata aure kamar yanda a wata riwaya yakan zo kenan la yanki budu muhrim wala yunka bi fathil kaf kenan wala yunka ba za a aurar da shi ba kenan kaga anan wannan hadisi yana nuna mana yana daga cikin mahzuratul ihram abubuwan da aka haramta ma wanda yake dauke da harami hajji ko umra wato shine aure sannan bugu da kari yace wala yakhud kuma ba zai nemi aure ba kenan ya nemi aure ga kansa ko ya nema ma wani zancen aure duka wannan ba nashi bane sai an kai lokacin da ya sauke harami su kuma mahzuratul ihram kusan guda tara ne wanda galibi bayani ya gabata a kansu farko duk wanda yake dauke da harami hajji ko umra abu na farko idan namiji ne to an haramta masa sanya dinkakken tufafi dinkakken tufafi wanda yake na al'ada riga ko wando dire da dan kamfe ba zai sa ba an gane ku lokacin da yayi wanka na daukan harami ya tsiraita game da duk dinkakken tufafi na al'ada to yana gama wannan wanka idan ya shafe jikinsa da turare zai daura wannan zani shine ake kiran shi izar sannan kuma sai ya yafa mayafi idan namiji ne kenan sanya dinkakken tufafi na al'ada riga ko wando to wannan baya halatta gare shi sai mutumin da bai samu ba zanin da zai daura ko mayafin da zai yafa to shine yakan iya daukan harami a cikin tufafin sa na al'ada ya sanya rigar shi da wando kamar yadda hadisi ya gabata wannan kenan yake banta da maza wannan abu na farko kenan sanya dinkakken tufafi abu na biyu wato shine shafa turare shafa turare baya halatta ga mai harami hajji ko umra a jikinsa ko a jikin tufafinsa duk wanda ya dauki harami sawa an namiji ne ko mace ce hajji ko umra to ya tabbata cewa bayan daukan wannan harami bayan halatta ya shafa turare a jikinsa ko a jikin tufafinsa sai an kai lokacin da ya sauke harami kamar yadda shi ma hadisi ya gabata kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana hani game da haka amma kafin mutum ya dau harami an sunnanta masa ya shafa turare kamar yadda Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa na kasance ina shafe manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da turare lokacin da zai dau harami da lokacin da ya sauke harami tace nakan shafe shi da turaren almiski bayan ya dau harami tace nakan gabulgudin almiski a rabaraban gashin kansa to amma bayan mutun ya dau harami to baya halatta ya shafa turare sawa'an namiji ne ko mace ce ne kenan wannan abu na biyu ya hada maza ya hada mata abu na uku shine rufe kai wannan haramun ne ga namiji idan ya dau harami hajji ko umra ba zai nada rawani ba zai sanya wata hula ba zai yafa wani mayafi duka wannan baya halatta ko bacci zai yi baya halatta ya janyo da rayi rufe kansa sai dai kuma yana halatta ma'ana ya daga wata bazara ita ce lema wadda za ta yi masa inuwa ko ya shiga karkashin itaci inuwar itaciya ko karkashin inuwar mota da abin da ya kama da haka duka wannan ba laifi amma duk abin da zai liku da gashin kansa ya rufe masa kanshi haramun ne wannan shi ma ya keɓanta ne ga maza banda mata domin rufe kan mace wannan ita wajibi ne sannan na hudu abinda maza da mata suna tarayya shine yanke farci da aske gashi bayya halatta ga duk wanda yake dauke da harami hajji ko umra namiji ko mace ya yanke farcin sa ko ya aske wani gashi daga cikin gashi na jikinsa sai an kai lokacin da ya sauke harami wannan shi ma ya hada maza kenan ya hada mata na biyar wato shine wato daura aure wannan shi ma ya hada maza ya hada mata duk wanda yake dauke da harami namiji ko mace kenan namiji ba zai daura ma wani aure sannan shi ma ba za a daura masa ba haka ita ma mace ba za a daura mata aure ba kamar yadda wannan hadisi yake tabbatar mana wannan kenan shi ma ya hada maza da mata gaba daya na shida wato shine wato kusantar iyali saduwa da iyali haramu ne ga duk wanda yake dauke da harami haji ko umra duk wanda yayi ganganci ya sadu da iyalinsa kafin ya lokacin da yake dauke da harami kafin yayi tawafu da ifada to ya tabbata cewa haji ta baci an gane ko duk wanda ya kusanci iyalinsa koda bayan tsayuwa arafa ne kafin yayi tawafu da ifada idan ya kusanci iyalinsa to ya tabbata cewa da shi da ita matar gaba ɗaya hajjinsu ta baci kuma dole inda hali shekara ta baki a sake kuma dole sai an ba da fidiya sannan na bakwai shine abin da ya shafi wato rungumar juna da sumbantar juna ga ma'aurata a lokacin da suke cikin haji ko umra shi ma wannan baya halatta sai dai shi baya daga cikin abin da ke bata hajjin ko umra amma baya halatta duk wanda yake cikin wannan ya zamanto ya kusanci iyalinsa ta hanyar shafar juna da rungumar juna da sumbantar juna na takwas wato shine sari itace waɗanda suke na cikin harami duk iccen da yake cikin zagayen harami to baya halatta ga wanda yake dauke da harami har ma wanda baya dauke da harami kamar yadda zamu iske a darasin mu na yau yankar icce wanda yake cikin harami koda icce ne mai kaya hatta da ciyawa danya baya halatta mutum yayi na tara wato shine kashe farauta kamar yadda shine darasin mu a yau duk wani naman daji baya halatta ga wanda yake dauke da harami wato ya kashe shi in wanda yake cikin harami ne to wannan ko wanda ya baya dauke da harami baya halatta ya taba shi waɗannan abubuwa guda tara su ne ake kiran su mahzuratul ihram sai dai kuma mun wuce da cewa ita mace ba za ta sanya niqabi ba ma'ana shine kenan abinda za ta rufe fuskarta sai idanu ko abinda ake kiran shi alburqu shine ma'ana marufin fuska da mata suke sawa to shi ma wannan in mace tana dauke da harami haramun ne ta yi sai dai in a wurare ne wanda ke akwai mazaje waɗanda suke mani santanta to ba laifi tana iya sako wani mayafi ta dan rufe fuskarta haka ba ta sanya kan safar hannu shi ma haramun ne kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya bayyana mana to shi ne anan Usman Allah ya kara masa yadda yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yankihu muhrim wanda ke dauke da harami haji ko umra namiji ko mace manzon Allah yace ba zai yi aure ba wala yunki kuma ba zai aurar da wani ba an gane ko ba zai aurar da wata ba ko kuma wala yunka ba za a aurar da shi ba kenan kaga koda mace ce baya halatta a aurar da ita in tana dauke da harami dan haka hadisin Abdullahi dan Abbas da yake fada cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya auri matarsa Maimuna bintul Harith halin yana dauke da harami malamai suka ce wannan kuskure ne Ibn Abbas yayi kamar yanda Sa'id ibn al-Musayyab Allah ya ji kansa ke fada dan haka hadisin Abu Rafi Allah ya kara masa yadda shi ke fada cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama bi auri ba matarsa Maimuna illa ba'da ma halla sai bayan da manzo Allah ya kunce harami Abu Rafi yake cewa kuma ni ne jakada tsakanin shi da ita manzo Allah ya tura ni gun Maimuna in fada mata sakon sa sannan ita ma ta bani sakon ta in kawo ma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda wannan hadisi yana cikin sahihul bukhari wanda yake tabbatar da Maimuna manzon Allah ya aure ta ne bayan ya kunce harami dan haka wancan hadisi na Abdullahi dan Abbas wato kuskure ne zamu tashi hadisi na gaba qala al-musannif rahimahullahu ta'ala وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه في قصة صيد الحمار الوحشي في قصة صيده الحمار الوحشي وهو غير محرم قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وكانوا محرمين هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء قالوا لا قال فكلوا ما بقي من لحمه متفق عليه وعن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان فرده عليه وقال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم متفق عليه وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس فواسق خمس وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم العقرب والهدعة والغراب والفأرة والكلب العقور متفق عليه وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم متفق عليه وعن كعب بن أجرة رضي الله عنه أنه قال حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي فقال ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى أتجد شاه قلت لا قال فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف ساعة متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لما فتح الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين وإنها لم تهل لأحد كان قبلي وإنما أهلت لي ساعة من نهار وإنها لن تهل لأحد بعدي فلا ينفر صيدها ولا يقتلى شوكها ولا تهل ساقطتها إلا لمنشد ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين فقال العباس رضي الله عنه إلا لإذخر يا رسول الله فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا فقال إلا لإذخر متفق عليه وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة وإني دعوت في صائها ومدها بمثل ما دعا به إبراهيم لأهل مكة متفق عليه وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة حرم ما بين عير إلى ثور رواه مسلم ما لم الله يجيك أنسنا فقا واتوانا رواية تا أبو قتادة الأنصاري الله يكرم سيدا game da kissar sa ta farauci jakin jiji da yi wa huwa gairu muhrim halin baya dauke da harami wanda kasancewar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita da sahabbansa domin zuwa Makka domin yin umra. To a lokacin nan shi Abu Qatada, Allah ya kara masa yadda, yana daga cikin jama'ar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aika su na cewa su bi hanya ta gabar teku domin su yi masa rahoton abokan gaba. To Abu Qatada yana daga cikin waɗanda aka ƙetare miƙati ba tare da ya ɗau harami ba. To shi ne an danya da zango a wani jeji, Abu Qatada ya shagala da ɗinke takalminsa, takalminsa ya tsinke, yana famar ɗinke takalmi. Me za a yi? Sai ga garken, wato jakkai waɗanda suke na daji kusa da su. To su kuma sauran jama'a gaba ɗaya suna ɗauke da harami, kuma abu ne sananne abunsu, duk wanda yake ɗauke da harami an haramta masa farauci naman daji. Sai suka ringa guri, ina ma a ce Abu Qatada ya waiwaya ya gani, suka ɗan ringa wata hayaniya domin ya bado hankalinsa. Abu Qatada yana waiwayawa sai ya ga garke wanda yake na shakan jeji. Abu Qatada sai ya zabura, sai fure kan dukin shi. To sai ya manta bai ɗau hulala ba, bai ɗau mashin shi ba, sai ya ce su meko masa, kowa sai ya yi banza da shi. A lokacin nan sai ya fusata, sai ya sauko, ya ɗauki mashin shi, ya ɗauki bulalar shi, ya sukunya, ya sanya wannan garke na jakai gaba, ya farauto wata jakka daga cikinsu. To a lokacin da ya farauto wannan jakka ta jeji, ya feɗe, aka gasa, sahabbai sai suka zo ana ci. Bayan sun kusa koshi, sai suka ce, kai ku tsaya, mu fa muna ɗauke da harami, kuma gaya muna cin namun farauta, yaya za a yi? A lokacin nan sai suka tsami hannunsu, suka ce a sai mun ji mun tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. To a lokacin nan Abu Qatada, Allah ya kara masa yadda, a cikin burgamin shi sai ya sanya damtse na ita jakkar. Suka isa da sauran naman dai duka, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana gaba da su. To a lokacin da suka je, sai suke tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shine suka ce, ya Rasulullahi, kaji kaji, mun yada zango a wani jeji, Abu Qatada ya ga garke na jakan jeji, ya je ya farauto jaka ya gasa, muna ci muna ci muna cikin ci, muka ga cewa shin mu ko muna ɗauke da harami, yin hakan ya dace ko bai dace ba, shine muka zo mu tambaye ka. Manzon Allah sai ya faɗa, shine yace, fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama li ashabihi wa kanu muhrimina. Wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya faɗa ga su jama'ar tashi, alhali suna ɗauke da harami, sai yace, hal minkum ahadun amarahu, yace a cikin ku akwai wanda ya umarce shi, ya sanya shi cewa ya farauto? Suka ce a au ashara ilayhi bi shay, manzo Allah yace a cikin ku ko akwai wanda ya nuna masa? Qadula suka ce a ba wanda ya sanya shi, kuma ba wanda ya nuna masa. A wata riwaya manzo Allah yace, har shin a cikin ku akwai wani wanda ya taimaka masa? Suka ce a qala, sai manzo Allah yace, fa kulu ma baqiya min lahmihi, abin da ya rage na naman manzo Allah yace ku ci. To dan haka a takaice, wannan hadisi malam ya zo da shi, hadisi ne muttafaqun alaihi, wanda yake tabbatar da halaccin cin naman, wato naman da aka farauto farauta ta jiji. An gane ko ka wanda ke ɗauke da harami, in dai ba dan shi ba takanas aka farauto, to wannan ya halatta ya ci. Kenan shi a karan kansa wanda yake ɗauke da harami, haji ko umra, baya halatta ya yi farauta. amma in an horanto to wannan ba laifi yakan iya ci, amma kuma shi ma da sharadi kar ya zamanto takanas din shi aka horanto ko kuma ya taimaka akan horauce ita wannan dabba. In har ya taimaka shi ya nuna ko ya kama aka horauce ta, to wannan bai halatta ya ci. Shi ne a nan kenan malam ya zo da wannan hadisi, kuma bugu da ƙari wannan hadisi yana nuna mana halaccin ƙetare miƙati ba tare da harami ba ga wanda baya nihin haji ko umra, domin shi ɗaukan harami daga miƙati ga duk wanda zai shiga Makka, to wannan yana zama wajibi ne akan duk wanda yake da nihin yin umra ko haji. Amma duk wanda zai je Makka domin wani al'amari ne ya kai shi ba nihin haji ba nihin umra ba, to wannan ba magana ɗaukan harami a kansa, kamar yadda a nan Abu Qatada Allah ya ƙara masa yadda shi bayan an sai da aka ƙetare miƙati ma ba tare da ya ɗau harami ba, shi kaɗai ne a cikinsu ba ya ɗauke da harami. Sannan hadisi na gaba hadisin As-Sa'ab ibn Jathama al-Laythi Allah ya ƙara masa yadda yake ci, annahu ahada li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama himaran wa hashiyan, wato ya ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kyautar wato jakin jiji, kamar yadda yake cikin wata riwaya da ya farauto wannan jakin jini yana daga a jikin shi ya meka wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama takanas ya kawo masa, a wata riwaya kasancewar cinyar ce ya kawo ya meka wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, a wata riwaya damtsan na jakin shi ne ya kawo ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Wannan dai duka a larabci kana iya ambatan wato wani bangare na wani abu akan kana nihin shi gaba daya, kamar yadda sallah ake kiranta da as-sujud a hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ga sahabinsa, yake cewa alaiku wake cewa fa inni ala nafsika, yake cewa bi kasarati sujud, yake ne kasarati sujud shine kasaratu sala, yawaita sallah. A nan kenan wani bangare ne na jakin jeji cinyar ko kuma damtsar shi wato As-Sa'ab ibn Jathama da ya farauto sai ya kawo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa bil abawai aw bi waddan, manzon Allah yana dawan da ake kiran shi al abwa ko kuma a dawan da ake kiran shi waddan, wannan kokonto ne aka samu na marwayicin, shin a lokacin da manzon Allah yana abwa ne ko yana waddan, faraddahu alaihi, manzon Allah sai ya mayar masa da kyautar shi yake karba, wa qala sai manzon Allah ya faɗa ga as-sahabi sai ya ce masa inna lam naruddahu alayka illa anna hur, manzon Allah ya ce ka san da cewa ban mayar maka da kyautar ka sai domin muna ɗauke da harami, me yasa, saboda lokacin da manzon Allah ya yi karɓar wannan kyauta sai ya ga damuwa a fuskar As-Sa'ab ibn Jathama, ya ga ya damu akan rashin karɓar kyautarsa, kamar yadda Hausawa suke faɗa labarin zuciya a tambayi fuska, wanda yake cikin farin ciki da murna da walwala daga fuskar shi ake ganewa, haka wanda yake cikin damuwa. Manzon Allah sai ya ga alamar damuwa ta wannan sahabi game da rashin karɓar kyautarsa, manzon Allah sai yake ba shi uzuri yake cewa inna lam naruddahu alaika, lalle mu ba mu mayar maka da kyautarka ba, dalun anan za ka yi masa fataha kamar yadda mafi yawan marwaita haka suka rawaito. To amma su abun malaman luga yin haka kuskure ne, an gane ko, don haka suka ce kawai abin da yake dacewa anan a yi masa zamma inna lam narudduhu alaika. To amma tare da cewa Imamu Nawawi ya maida musu martani cewa a luga fuska uku ke akwai, za a iya yin bamma ka ce lam narudduhu alaika, sannan fuska ta biyu shine yin wato fatha, wannan shi ma yana da rauni a yare na larauci, na uku shine yin kasra kuma wannan shine aba'a, kenan abin da yafi inganta shine ayi rufa'a, amma kuma tare da cewa yana halatta ayi fataha kamar yadda yake cikin riwayar, yace inna lam narudduhu alaika, lalle mu ba mu mayar maka ba da wannan kyauta taka da kai mana. Maza Allah ya ce illa anna hurum, sai domin muna ɗauke da harami. Lafazin hurum a nan bi ma'ana muhrimun, sababin muna ɗauke da harami shi yasa muka ƙi karɓa. Don haka wannan hadisi yana tabbatar mana da cewa duk wanda ke ɗauke da harami haji ko umra, idan aka farauto farauta ta kanas saboda shi, to bai halatta ya ci. Saboda anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fahimci cewa wannan jakin jiji da Ashab ibn Jassama ya farauto ne ta kanas saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi ko duk abinda aka yi ta kanas saboda kai, in dai kana ɗauke da harami haji ko umra, in aka farauce farauta saboda kai, to baya halatta ka ci. Amma in ba dan kai ba aka farauto, to wannan ya halatta mutum ya ci, kamar yadda wancan hadisi ya gabata. Abu Qatada ya farauto ne ta kanas saboda kai, shi ba dan su ba. Kenan kasancewar su ba dan su bai farauto a nan, don haka ya halatta su ci. Kuma ba su taimaka masa ba, ba su nuna masa ba, kuma ba wanda ya sanya shi cewa ya farauto. Sannan kuma wannan hadisi yana nuna mana halaccin wato mutum ya karɓi kyauta, an gane ku, domin mutum ya sanya murna da farin ciki a cikin zuciyar shi wanda ya maka kyauta. Domin duk wanda ya maka kyauta, to yana daga cikin jin daɗin shi ya ga cewa ka karɓi wannan kyauta da ya maka. A nan in har akwai wani uzuri wanda zai hana ka karɓar wannan kyauta, to bai dace ba ka kyale shi, ka bayyana masa inda ka ta sa ka ki karɓar kyautar. Kamar yadda annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, sababin abin karka samu damuwa, sababin abin da yasa ba mu karɓi kyautar ka ba, domin muna ɗauke da harami. Shi ko duk wanda yake ɗauke da harami, in dai an farauto farauta ta kanin saboda shi, to baya halatta ya karɓa. Da haka dai a takaice kenan wannan abin da ya shafi kenan farauta, wanda kuma Allah ya kissanta mana a can cikin suratul ma'ida. Ubangiji ta'ala yake cewa, ya ayyuhallazina amanu layabluwannakumullahu bi shay'in minas saydi tanaluhu aydikum wa rimahukum liya'lama Allahu man yakhafuhu bil ghaib faman ittada ba'da dhalika falahu adhabun alim. Ya ayyuhallazina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajazaa'un mithlu ma qatala minan na'am yahkumu bihi dhawa 'adlin minkum hadiyan baligal ka'ba aw kaffaratun ta'amu masakin aw 'adlu dhalika siyaman liyadhuka wabala amri afa Allahu amma salam wa man 'ada fayantakimu Allahu min wallahu 'azizun zuntikam uhilla lakum saydul bahri wa ta'amu mata'an lakum wa lis-sayyara wa hurrima 'alaykum saydul barri ma dumtum hurma wattaqullaha alladhi ilayhi tushrun. A waɗannan ayoyi guda uku Ubangiji ta'ala yana mana bayani dangane da abin da ya shafi farauta ga wanda yake dauke da harami. Farko dai Allah yakan jarraba bayinsa domin ya tankade rauraye bayi waɗanda suke nagari, wato su bayyana game da waɗanda suke wato ba nagari ba, ma'ana jarrabawa ce ta Ubangiji subhanahu wata'ala, ya ga wane ne zai ji tsoransa a hali wanda yake na fake. Don haka wani sahabi yake faɗa, lokacin da muka ɗauki harami, yace muna zaune mun yada zango a wani dawa, sai ka ga namun daji barewa tana zawwa kusa da kai, tana shinshinaka, tana ƙetaraka. To wannan duka jarrabawa ce ta Ubangiji subhanahu wata'ala, daga wane ne zai tsare dokarsa, kuma wane ne ba zai tsare ba. To shine sai Allah ya ce, ya ayyuhallazina amanu, a aya ta biyu ya ce la taqtulus sayda wa antum hurum, kar ku sake ku kashe naman daji farauta, wa antum hurum, halin kuna dauke da harami. Wannan hani ne kai tsaye daga Ubangiji subhanahu wata'ala, cewa duk wanda yake dauke da harami, to baya halatta ya kashe farauta. Sannan Allah sai ya bayyana sakamakon duk wanda ya kashe farauta, ga iya abin da zai biya. Shine kamar yanda malamai suke bayani, duk wanda ya kashe saniya ta dawa bauna kenan, ko jimina, to abin da zai bada taguwa zai bada, sai ya bada rago. da abin da ya kama da haka duk dabbar da take da gulgudu kenan gulgudan ta za a bada wanda ba ta da wannan kuma a yi kima mutum ya biya sannan aya ta uku sai ya ce kuma uhilla lakum saydul bahri wa ta'am an halitta muku farauta ta teku wa ta'amuhu da abincinsa shine kenan mataccen kifi idan kuka samu wannan duka an halitta muku indai dabba ce ta ruwa to wannan ya halatta ga wanda yake dauke da harami ya farauce ta sai ya ce wa hurrima alaikum saydul barri ma dumtum hurma an haramta muku wato farauta wadda take ta sarari ta dokar daji matukar kuna dauke da harami indai dabba ce wadda take ta sarari wadda ba ta rayuwa sai a sarari to wannan kuma an haramta muku kenan farauce ta lokacin da kuke dauke da harami a can kuma farkon sura suratul maida me yake fada wa idza halaltum fasdadu in kun kunce harami ubangiji ta'ala yace ku ci gaba da farauta an halitta muku shine anan kenan malai yazo da waɗannan hadisai guda biyu hadisin kenan Abu Qatada da ya farauce jakin jiji wanda manzon Allah yace in dai babu wanda ya sa shi babu wanda ya taimaka masa ba wanda ya nuna masa manzon Allah yace ku ci halaka ne wannan yana nuni kenan izuwa cewa in dai ba saboda sannan wannan hadisi na biyu kenan shi kuma yana nuni cewa in dai takanas saboda kai aka farauce wannan farauta baya halitta kanci sannan hadisi na gaba hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda take faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace khamsun min ad-dawabi kulluhunna fawasiq manzon Allah yace biyar daga cikin dabbobi gaba ɗayan su manzon Allah yace fasikai ne lafazin fawasiq jam'i ne na fasik idan aka ce alfasik an ciro shi ne daga alfisik idan aka ce alfisik shine alkhuruj fita daga cikin wani abu shi kanshi fasiki ba a ce masa fasiki face domin yayi tawaye ya fita daga cikin yima ubangiji subhanahu wataala da'a kamar yadda can ubangiji ta'ala yace fasajadu illa iblis kana min aljinni fa fasaqa an amri rabbi kenan yayi tawaye ya nuna rashin da'a ga ubangijinsa akan umarnin da Allah ya ba su na cewa su duka su yi sujada ga annabi Adam to dan haka su waɗannan dabbobi manzon Allah ya kiraye su fasikai wasu malamai suka ce domin sun fita daga hukuncin wasu dabbobi game da haramcin kashewa ga wanda ke dauke da harami me yasa saboda su wannan ko mutum yana dauke da harami ya halatta ya kashe su wasu malamai suka ce an ambace su ne a matsayin fasikai me yasa saboda sun fita daga hukuncin wasu daga cikin dabbobi saboda su waɗannan masu cutarwa ne dan haka shari'a ta yi umarnin cewa ko mutum yana dauke da harami to na halatta ya kashe su shine dai a takaice manzon Allah ya ce khamsun min ad-dawabi biyar daga cikin dabbobi manzon Allah ya ce kulluhunna fawasiq gaba ɗayan su manzon Allah ya ce fasikai ne yuqtaluna fil hilli wal haram manzon Allah ya ce akan kashe su sawa'an a cikin sarari ko a cikin harami kenan a cikin wajen harami ko cikin harami duk inda ka same su sawa'an kana dauke da harami ko baka dauke da harami manzon Allah ya ce kashe su aiki kenan wannan jumla ce kabariya amma bi ma'ana insha'iya umarni ne manzon Allah ya cewa ko mutum yana dauke da harami ko baya dauke da harami a wajen harami ko a cikin harami waɗannan dabbobi kashe su aiki farko manzon Allah sai ya ce al-aqrab wato kunama kunama sawa'an kana dauke da harami ko baka dauke da harami a cikin zagayen harami ko a wajen harami idan mutum ya samu kunama to wannan kashe ta aiki kenan anan sai ka hada ta da danginta duk wani abu wanda yake matsayin kunama mai cutarwa mai halbi to wannan kashe shi ake dan haka a cikin riwaya wanda tana cikin sahihul bukhari manzon Allah sai ya ambata sai ya ce wal hayya wato da macijiya maciji shi ma duk inda aka same shi kashe shi ake a cikin harami ko a wajen harami saboda cutarwar shi sai dai kasancewar in kamar maciji ya bayyana a cikin gida kamar yadda akwai hadisi ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa sai a hada shi da Allah a nuna masa cewa yana fa cikin kunci matukar bai bar wannan guri ba bai dace da shi ba ba gun shi bane to yin haka masa wannan magiya so uku in ya bar wurin to shikenan in ko bayan an masa wannan magiya so uku kuma ya koma fitowa ya bayyana to wannan ko manzon Allah ya ce a kashe shi macin zanda kadai ba a neman izinin su daga an gansu kawai kashe su za a yi shine macijin da ake kiran shi zuddufiya tai da kuma al'abtar zuddufiya tai wani maciji ne wanda yake da zane biyu a gadan bayansa an gane ko zane ne gare shi biyu a bayansa na baki ne ko hori haka yake da zanen da kuma maciji wanda yake mai gajeren wutsiya shine al'abtar mai guntuwar rutsiya maza Allah ya bayyana mana illarsu ya ce wannan macin zai suna makautar da mutum kuma sukan sanya mace mai ciki ta yi bari da zarar sun yi ido hudu da shi to wannan kai tsaye maza Allah ya yi umarnin cewa daga an same su wannan kar a yi wani shira a kashe su amma wannan hadisi shi yana nuna mana sawa'an mutum yana dauke da harami ko baya dauke da harami in dai aka ga maciji sawa'an a cikin zagayen harami ko a wajen harami to wannan kashe shi ake shine anan yace al-aqrab wato kunama kenan a cikin riwaya ta sahih al-bukhari wa zan Allah sai yake cewa wal hayya wato da maciji sannan sai yace wal hida'a wa zan Allah yace da meke kace meke ko kace shahu shi ma wannan sawa'an a cikin harami ko a wajen harami shi ma kashe shi ake saboda shi ma yana da cutarwa na ukun su shine al-gurab wato hankaka hankakan da ake kiran shi al-abqa dan haka amma ba irin waɗannan kankanan hankaku namu wanda yake in an yi shuka yake tonewa ya cinye shi wannan ba shi ba ake nihi wannan malamai sun yi ittifaqi akan wannan shi halaka ne cinsa shi wannan ba shi bane ba ake ni saboda shi wannan bai cutarwa kamar yanda shi wancan hankaka wato al-gurab wani katan hankaka ne wanda yana da baki a cikin sa ko kuma a bayan shi shine yace wal-gurab wato da hankaka na hudun sa sai yace wal-fa'ara wato da ira kenan da dangin sa kenan irin su kahiya wannan duka kashe su ake sawa'an mutum yana dauke da harami ko baya dauke da harami a cikin zagayen harami ko a wajen sa na biyar sai manzon Allah ya ce wal kalbul aqur wato da karan zangai shine karan hauka al kalbul aqur kamar yanda Imam Malik Allah ya ji kansa yake cewa dukkan wato dabba wadda take da kenan naman dawa wanda yake fada mutum wanda yake cizo shine sai yake bada misali yake cewa kamar wato irin su zaki su damusa su kirkeci da sauransu an gane ko irin su karnuka na daji kenan irin su dila da sauransu waɗannan su ne ake kira al-kalbul aqur shine karan hauka kenan dukkan da baya cizo kenan wannan shi baya daga ciki amma dukkan su waɗannan sune ake kiran su kenan al-kalbul aqur kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ma sarkin wato Kisra addu'a mummunar addu'a yace Allahumma sallin alaihi kalban min kilabika ya Allah ka saka masa wani kare daga cikin karnukanka zaki ya kashe shi kare kenan shi ma zaki yana daga cikin dangin kenan al-kilab dan haka duk abin da yake fada mutum wannan sune ake kiran su kenan kalbul aqur shine anan manzon Allah yace wal kalbul aqur wato da karan hauka ko kace karan zanga kenan abinda ya shafi zaki da damusa da kirkeci da sauransu wannan mutum ko yana dauke da harami ya halatta ya kashe su sawana cikin harami ko a wajen harami saboda illar shine cutarwa dan haka kenan a takaice wannan yana nuna mana dabobin da aka toge wanda kenan ya halatta mutum ya kashe sabani ga hadisan da suka wuce kenan in dai dabba ce wanda ake farauce ta to wannan bai ya halatta kenan wanda yake dauke da harami ya kashe amma su waɗannan saboda illar su kenan shari'a ta yi umarnin cewa akan iya kashe su kenan anan kamar yanda muka yi bayanin cewa da aka ce al-aqrab kar ka takaita abun akan ita kunamar ka dai kenan ita me yasa aka ce aka ce kunama saboda cutarwa ta kenan duk wani kwari duk wata dabba wanda take cutarwa wannan za a iya kashe ta kuma anan da aka ce meke kenan da dange shi irin su gaggafa da sauransu da aka ce al-ghurab hankaka kenan anan hankaka wanda yake mai cutarwa ba irin hankaka kenan mai tone kwaya idan an yi shoka alfa'ara kenan anan bira kenan da danginsa irin su gahiya da sauransu kenan shi kuma al-kalbul aqur kenan anan sai mu gane da zaki da damusa da sauransu wannan duka su ne ake kira da irin wannan karnuka namu in dai karan hauka ne wannan dole ne a kashe shi kenan ko da mutum yana dauke da harami yana iya kashe shi sannan hadisi na gaba hadisin abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yadda yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ihtajama wato manzon Allah yayi qahu wa huwa muhrim halin yana dauke da harami manzon Allah yayi qahu a jikin sa idan aka ce qahu shine kina hijama shine a dan shashshauta jiki a tsaga shi kenan sannan a kafa qahu sannan shi wanzami kenan ya zuku shi ne wanda yana daga cikin abubuwan da ake samun waraka kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa dan haka wannan kuma yana dauke da harami ne manzon Allah yayi qahu dan haka wannan yana nuna halaccin yin qahu ga wanda yake dauke da harami koda akai ne in kamar wani uzuri ne rashin lafiya ce ta buƙatar da shi zuwa yin qahu akai to in har an aske wurin da aka yi kafan to dole wannan sai ya bada fidiya a sababin wannan gashi da aka aske in kuma kasancewar haka kawai ba tare da wani uzuri ba yasa aka masa kaho in a sauran jikin shi ne wannan ba laifi amma in akai ne to wannan gashin da aka aske wannan sai ya bada fidiya kuma sannan yayi laifi dole sai ya tuba zuwa ga Ubangiji saboda in dai ba uzuri ba to babu abin da zai sa wanda yake dauke da harami ya aske gashin shi idan ya aske gashin ba tare da wani uzuri ba na rashin lafiya da abin da ya kama da haka to ya aikata haramun kuma ya tabbata cewa dole sai ya bada fidiya shine anan Abdullahi dan Abbas yake ce mana annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ihtajama wato ya sanya an yi masa qahu wa huwa muhrim alhali yana dauke da harami hadisi ne muttafaqun alai kenan dalili ne akan halaccin yin qahu ga wanda yake dauke da harami sannan hadisi na gaba hadisin Ka'ab ibn Ujra Allah ya kara masa yadda yake cewa humintu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam walqummalu yatanatharu ala wajhi yake cewa an dauko ni an kawo ni gummanzan Allah sallallahu alaihi wasallam wato kwalkwata sai zuba take akan fuskata an gane ko domin ita kwalkwata me yake janyo ta shine dauda shi kwa kasancewar suna cikin yanayi wanda yake na tafiya tafiya ce wanda take mai nisa akalla kusan kwana 10 daga Madina zuwa Makka haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi da jama'arsa to kaga ga misali mutumin da yake da gashi kuma ga ya tafiya ce cikin sahara wanda akwai kura akwai komai idan kura ta shige cikin gashi sannan kasancewar aka samu gumi mutum yayi jibi dole dauda za ta kwanta dauda ko tana samun guta kwanta kwalkwata za ta biyo baya kuma balantana yanda suke da gashi wanda yake sabani irin namu to sai ya zamanto kwalkwata ta addabi shi Ka'ab ibn Ujra har zuba take akan fuskar shi ya cutu kwarai aka dauko shi aka zo da shi gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah yake faɗa yake cewa ma kuntu ural waja abalaga bika ma ara manzon Allah yake wallahi bana zaton cewa rashin lafiyar nan wannan cutar wato ta kai iyayen da na gani ma'ana ta kai matuƙa da gama da kai manzon Allah yake ban yi zaton cewa al'amarin ya tsananta gare ka kamar haka shine yake ma kuntu ural waja yace ban yi zaton wato ita wannan cutarwa ta wannan kulfata balaga bika ma arata kai iya abinda nake gani yanzu tare da kai gata har zuba take a fuskar sa. Maza Allah sai ya ce masa atajidu shatan, shin kana da ragon da zaka yanka, ma'ana ka bada a matsayin fidiya idan ka aske kanka? Qultu, lana ce masa a'a, ce ya Rasulullahi ba ni da wato tinkiya ko rago wanda zan yanka a matsayin fidiya. Bada sai manzon Allah ya ce masa to fasum salasata ayyami, je ka ka aske kan naka. Manzon Allah ya ce fasum salasata ayyami, ka yi azumi uku, au adiyin sittata masakin, ko kuma ka ciyar da miskinin shida, li kulli miskinin nisfu sa'i, kowane miskini ka bashi rabin sa'i, ma'ana mudu biyu, kenan mudu goma sha biyu zai bayar. Kenan wannan yana nuna mana ga duk wanda yake ɗauke da harami, kamar yadda bayani ya gabata, aske gashin shi baya halatta haramun. To amma in ya buƙatu izuwa haka domin rashin lafiya kamar kwalkwata ko wani ciwo da abin da ya kama da haka, to anan ya halatta mutum ya aske gashinsa, amma in ya aske ya tabbata cewa sai ya ba da fidiya. Ita kuma wannan fidiya ana kiranta fidyatul adha, ita kuma akan zabi ne, ɗaya daga cikin abubuwa uku. In ma mutum wato ya yanka rago, an gane ku? Ko kuma ya ciyar da wato miskini shida, kowane miskini ya bashi mudu biyu, ko kuma wato mutum ya yi azumi uku, kamar yadda Ubangiji Ta'ala ke faɗa a cikin suratul Baqara, faman kana minkum maridan aw bihi adhan min ra'sihi fa fidyatu min siyamin aw sadaqatin aw nusuk. Don haka wannan hadisi yana fassara mana ita wannan aya, shine kamar yadda malamai suke cewa ita sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ke fassara abinda alqur'ani ya kunsa. Domin a can mai Ubangiji Ta'ala ya ce fa fidyatun min siyamin, kenan na kanshi fansa game da yin azumi. Azumi nawa ne zai yi? Anan manzon Allah sai ya bayyana mana azumi uku ne zai yi. Sai ya ce aw sadaqatin, ko kuma yayi sadaka. Me ake nihi da sadakar? Anan manzon Allah sai ya bayyana mana miskini shida ne zai ciyar, kowane miskini zai bashi mudu biyu. Aw nusuk, ko kuma kenan ya yanka rago, shine abinda ake nihi da annusuk. Kenan don haka sunna ita ke bayyanar da abinda alqur'ani ya kunsa. Kenan don haka wanda yake ganin ya wadatu da alqur'ani fa fidyatun min siyamin, sai ka tambaye shi azumin nawa ne za a yi. Aw sadaqatin, sadakar gwargwadon menene mutum zai bada? Dole sai an koma cikin sunna. To shine anan wato shine manzon Allah ya faɗa gare shi, ya ce masa ma kuntu ural waje a bada ga bika ma ara. Manzon Allah ya ce wallahi ban yi zaton cewa cutar wato ta kai iya abinda nake gani tare da kai yanzu, ban san abin ya kai haka ba. Manzon Allah farko ya ce a tajidu shatan, yanzu ka samu ragon da za ka yanka? Qultu, lana ce masa a'a. Bada sai manzon Allah ya ce to fasum salasata ayyami, ya azumi uku, aw adiyin sittata masakin, ko kuma ka ciyar da miskini shida, li kulli miskinin nisfu sa'i, kowane miskini ka bashi rabin sa'i, shine mudu biyu. Don haka wannan akan zabi ne, sai mutum ya diba ya ga wanne ne ya fiye masa sauki. Sannan hadisi na gaba hadisin Abu Huraira, Allah ya kara masa yadda, ke faɗa lamma fataha Allahu ta'ala ala rasulihi sallallahu alaihi wa sallama Makka, wato yayin da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya buɗa ma manzansa wato birnin Makka. Ita Makka an ci ta ne da yaƙi akan da ƙarfin tsiya, ba sulhu bane ba aka yi, kamar yadda al-Imam Shafi'i Allah ya ji kansa shi ya tafi akan cewa Makka an buɗe ta ne akan su. Menene madogaran shi? Domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai raba gidajen Makka ba ga sahabbansa cewa a matsayin ganima, ba a wawashe dukiyarsu ba, da matansu da 'ya'yansu aka maida su bayi, don haka sai ya tafi akan cewa sulhu ne. Shi kuma an buɗe ta ne anwa, ma'ana akan ƙarfin tsiya ne aka ci Makka da yaƙi. wannan duka baiwa ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya musu ma'ana ya fi musu ne kamar yadda Allah ya faɗa fa imma mannan ba'du wa imma fida'an hatta taba'al harbu awzara saboda dangin shi ne manzon Allah ya tausaya musu kasancewar da gidajensu aka bar musu kayansu da dukiyarsu ba abinda aka dauka matansu da ƴaƴansu duka aka bar su to shine yace lamma fataha Allahu ta'ala ala rasulihi sallallahu alaihi wasallama makka yayin da Allah subhanahu wata'ala ya buɗa ma manzansa wato birnin Makka ta dawo karkashin daula ta musulunci amma rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fil nas manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsaya a cikin jama'a fahamidallaha yayi godiya ga ubangijinsa wa athna alaihi ya kyautata masa yabo yaban da ya dace da shi kuma kala sanan manzon Allah sai ya faɗa a cikin khutbar yace inna allaha habasa amma katal fila kusan da cewa ubangiji ta'ala shine ya tsare giwa ya hana ta shigowa makka yayin da abraha yazo da wata giwa domin ya rushe ka'aba an gane ko kafin aihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan kissa ce sananna sura ta musamman Allah ya saukar suratul fil alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil shine yace inna allaha habasa amma katal fila ubangiji ta'ala shine ya tsare giwa ya hana ta shigowa makka da gudurar shi wa sallaba alaiha rasulahu wal mu'minina sannan ubangiji ta'ala ya saka manzansa da mu'minai wato suka kai farmaki na yaki birnin makka wanda wannan yana nuna mana komai a hannun Allah yake shi yake tafiyar da shi ya hana giwa shiga makka ya durkusar da ita wanda Allah ya turo musu wata azaba ta musamman kamar yadda ya faɗa wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faja'alahum ka asfin ma'kul to amma manzansa da mu'minai ubangiji ta'ala sai ya kaskata ya saka su ya shuna su akan kai ma makka farmaki na yaki manzo Allah sai ya ce wa inna halam lam tahilla li ahadin qabli manzo Allah ya ce kusan da cewa ita birnin makka wato bata halatta ba ga wani wato gabani na ba wanda Allah ya taba bashi damar kai ma makka hari kafin ne manzo Allah ya ce wa inna ma uhillati li sa'atan min nahari kusan da cewa ni ma kadai wata sa'a ce daga cikin yini aka halatta min shiga makka da yaki dan lokacin da ya shiga shi kadai ne ubangiji subhanahu wata'ala ya halatta masa shi ma bayan gushewar rana ne dan lokaci ne takaitacce kamar yadda ubangiji ta'ala yake faɗa la uqsimu bi hadhal balad wa anta hillu bi hadhal balad wannan kuma khususiya ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne Allah ya halatta ma shiga makka da yaki kafin shi duk waɗanda suka gabata ba wanda Allah ya halatta masa shiga makka da yaki sai yace wa inna ma uhillati li sa'atan min nahari ni ma kusan da cewa kadai wata sa'a ce ma'ana wani dan zamani ne takaitacce daga cikin yini ma'ana aka halitta abinda muke so mu fahimta anan shi ma fa ba ma yinin gaba ɗaya ba a cikin yini ne wani dan lokaci takaitacce iya lokacin da ya shiga shi kadai ne sai yace wa inna halan tahilla li ahadin ba'di kusan da cewa makka ba ta halatta kwata-kwata ga wani bayana har izuwa kiyama har izuwa kiyama bai ya halatta wani ya kai ma makka hari da sunan yaki manzo Allah sai yace falayu na faru saiduha yace ba a furgitar da saiduha wato farautar ta duk wani naman daji in banda waɗancan wanda shari'a ta toge cewa a kashe to bai ya halatta a furgitar da su ka kuri dabbar bai ya halatta ko kanka za ta zo ta hau sai dai kai ka gusa amma na maganar ka kyare ta ka furgitar da ita ta fita da gudu bai ya halatta shine yace falayu na faru saiduha ba a furgitar da wato farautarta wala yuqtala shaukuha kina anan tunda an ce falayu na faru saiduha ba a furgitar da farautarta kenan kashewa min babu aula a ce fata-fata ma bai ya halatta tunda an ce furgita ta ma bai ya halatta to ina ga kashewa sannan yace wala yuqtala shaukuha ba a yankar kayyata ma'ana kaya ma ba a sarewa to an ce ba a sarar itaciya ma mai kaya, to ina ga wanda take mara kaya, shine ce wala yuqtala shawquha, maza Allah yace ba a sari shawquha kayarta, sai yace wala tahillu saqiqatuha illa limunshid, maza Allah yace tsuntuwa ta Makka ba ta halatta sai ga wanda zai yi cigiya har abada. Tsuntuwa ta Makka ka dauka da nihin in ka shekara kana cigiya baka samu mai ita baka mallaka to bai ya halatta, ita sai dai ka dauka da nihin yin cigiya har abada har zuwa ƙarshen rayuwarka. In Allah ya karbi rayuwarka kuma ka gadar ma magadanka ci gaba da wannan cigiya, shi ba a mallaka tsuntuwar Makka har abada. Amma tsuntuwa ta garin da ba Makka ba za ka iya ɗauka da nihin in ka shekara kana cigiya baka samu mai ita ba in yi so ka mallaki wannan abin da ka tsinta, wannan kuma halaka ne. Shi ne ya ce wala ta hindu saƙi ƙwatuha, maza Allah ya ce tsuntuwa ta Makka ba ta halatta illa limun shi, sai ga wanda zai ci gaba da cigiya har zuwa ƙarshen rayuwarsa. Sai ya ce wa man kutila lahu katilu, duk wanda aka kashe masa ɗan'uwa, alƙatilu katila a nan bi ma'ana maqtul kenan, fa'ili ne bi ma'ana maqtul, wa man qutila lahu katil, duk wanda aka kashe masa dan uwa maza Allah yace fa huwa bi khairin nazarai, wato yana da ɗaya daga cikin nazari biyu kenan, yayi nazarin ɗaya daga cikin abubuwa biyu ya zabi wanda ya dace masa, in ma a yi kisasi wanda ya kashe masa dan uwa da ganganci shi ma a zo a kashe shi, ko kuma ya karbi diya, wannan kenan zabi ne aka ba waliyin shi wanda aka kashe masa dan uwa kenan magada, kenan anan sai a kawo shi wanda yayi kisan na ganganci, in ma ku karbi diya ko kuma a yi kisasi a yi sakariya. Shine yace fa huwa bi khairin nazarai, wato yana da daya daga cikin kenan nazarin nan guda biyu ya gani nene yafi dace masa. Fa qala al-Abbas ibn Abdul Muttalib, lokacin da ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa haka a cikin wannan khutba, sai ya ce illa al-izkir ya rasulullah, ya ce ya manzon Allah banda tsabri, wannan yana iya kai yana iya daukan ma'ana yana neman al-hurma ne na cewa a toge musu ciyawar da ake kiranta tsabri, ko kuma kasancewar anan wani ijtihadin shi ne yayi banda kaza, manzon Allah kuma sai ya tabbatar da shi da wahayi na Ubangiji subhanahu wata'ala, manzon Allah ya ce masa to kuje banda abu kaza, shine anan sai ya ce illa da izkhira ya rasulullah, ya ce banda ciyawar da ake kiranta tsauri, sai ya ce fa inna naj'aluhu fi quburina, domin mukan sanya shi a cikin kabarinmu, ma'ana in mun sanya tubali mukan ciro wannan ciyawa muna tushewa, an gane ku, domin kada kasa ta shiga cikin kenan kabarin mamacin, idan an yi ramin kabari kenan an yi allahar shi ne loto, kenan an jera wannan murgina kamar yadda mu muke jera itace, kenan me ake sanyawa a nan tabarma ake sawa, su kuma wannan ciyawar ita ce suke sawa sai su ringa tushe kohohin, kenan in an hira kasa ba ta shiga cikin kabarin. Shine yace fa inna naj'aluhu fi quburina, domin tsabri mukan sanya shi a cikin kabarinmu, ma'ana mukan tuttushe da shi, wa buyutina, kuma mukan yi rihin ɗaki da shi, idan sun jera a zaru maimakon anan ana sanya kenan zana, an gane ko wannan zana da ake sawa ko kuma tabarmi da ake sawa, to su sukan sanya wannan ciyawa, in aka sanya wannan ciyawa kenan a kanta kuma za a lallaba ƙasa, kenan ciyawar ita ce kenan matsayin kenan tabarma da ake sanyawa in za a yi rufin ɗaki ko kuma zana bayan an jera itace. Shi ne ce fa inna naj'aluhu, ita wannan ciyawa al-izkir mukan sanya ta fi quburina, game da kabirinmu mukan toshe, wa buyutina, yace da ɗakunanmu idan za mu yi rihi. Fa qala, sai manzon Allah yace masa illa al-izkir, banda tsabran shi an yi rangwame kenan ana iya cira shi kadai ne za a iya cira, don haka hatta da danyar ciyawa wadda take cikin zagayen harami na Makka ko na Madina bai ya halatta, sai dai in ta rigai ta bushe to wannan ba laifi ana iya wannan, in icce ne shi ma in ya rigai ya bushe ya mutu ya bushe kenan wannan ba laifi ana iya sarewa, amma danyen icce koda mai kaya ne to bai ya halatta. wannan malamai sun tafi akan cewa iccen da ya furo da kanshi amma iccen da mutum ya shuka to jumhur malamai sun tafi akan ba laifi mutum yana iya sare shi to kuma shi ma wanda ba kai ba ka shuka in har wata larura ta kawo to wannan ba laifi ana iya sare shi ma'ana gini ne za a yi sai zamanto gini ya biyo ta kan itaciya to anan ba laifi akan iya sarewa da haka a takaice wannan hadisi yana nuna mana Makka wato harami ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala kuma baya halatta ga wani ya kai mata farmaki na yaki har izuwa kiyama kamar yadda a baya bata halatta ba har izuwa kiyama kuma baya halatta a kai mata domin Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya amintar da garin ya amintar da jama'ar da suke cikinsa sannan hadisi na gaba Abdullahi ibn Zaid ibn Asim Allah ya kara masa yadda yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa inna ibrahima harrama makka lalle annabi ibrahim alaihi salam wato shi ya maida makka ta zamanto harami tare da cewa a wata riwaya manzon Allah ya faɗa inna allaha harrama makka lalle ubangiji ta'ala shi ya maida makka ta zamanto harami kasancewar Ubangiji ta'ala shi ya hukunta haka shi iya abinda annabi Ibrahim ya yi bayyanar da hukuncin ga jama'a shi ne ma'ana kenan inna Ibrahima harrama makka ma'ana ya bayyana ma jama'a cewa makka harami ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala kamar yadda can Ubangiji ta'ala yake faɗa a walam yarau anna ja'alna haraman aminan wa yatakhaffafu an-nasu min hawlihi ko kuma kul innama قل انما امرت ان اعبد رب هذه البلده التي حرمها يومين مكه وبنجي تعالى شي ني ميدا تا حرمي شي النبي ابراهيم عليه السلام يا بينا ما جماعه ذا الله سيجي ودع علي اهلها ابراهيم عليه السلام يا ما ان مكه الدعاء يا مس الدعاء الله يا البركتيس kamar yadda Ubangiji ta'ala ya hakaito mana addu'ar a can cikin suratul baqara da suratul ibrahim a cikin suratul baqara Allah na faɗa wa izqala ibrahimu rabbi ja'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu min ath-thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir to addu'a ce annabi ibrahim alayhi salam yayi akan cewa Ubangiji ta'ala ya albarkaci wannan gari shine yace wada ali ahliha yama wato mutanen makka addu'ar cewa Allah ya albarkace su sai yace wa inni haramtul madina maza Allah yace ni ma na maida madina harami ce kama harama ibrahimu makka kamar yadda annabi ibrahim ya maida makka harami maza Allah yace ni ma na maida madina harami ce sai yace wa inni da'awtu fi sa'iha wa mudiha maza Allah yace ku san da cewa ni na yi addu'a Allah ya sanya albarka game da wato sa'i na mutanen Madina da mudinsu ma'ana zakkansu na awo na yi addu'ar cewa Allah ya sanya albarka bi misli ma da abihi ibrahimu li ahli makka kwatancin addu'ar da annabi ibrahim ya ma mutanen makka manzo Allah ya ce ni ma na ma mutanen Madina cewa Allah ya sanya musu albarka a cikin zakkansu a wata riwaya manzon Allah yace ku san da cewa ni na ba mutanen Madina linkin addu'ar da shi Ibrahim alaihi salam wato ya ba mutanen Makka shi manzon Allah sai da yi musu linkin ta to dan haka a takaice wannan hadisi yana nuna mana kamar yanda Makka harami ce to ita ma Madina harami ce kamar yanda ita Makka ba a tsuntar tsuntuwar ta sai ga wanda zai yi cigiya har abada to ita ma Madina haka yanda kuma naman wannan naman dawa na Madina shi ma ba a furgitar da shi kamar yadda na Makka ba a furgitar da shi ba a horauce shi to shi ma na Madina haka illa kasancewar kawai bambancin shi na harami na Makka in ka kashe akwai wani gurgurdan sakamako da Ubangiji subhanahu wataala ya bayyana shi kuwa na Madina in mutun ya kashe to wannan babu abin da yake kai shi illa tuba ga Ubangiji subhanahu wataala domin yayi zunubi yayi laifi babu wata kafara akan shi amma shi na Makka akwai kafara kamar yadda Allah ya bayyana mana a cikin suratul Maida hadisi na gaba hadisin Aliyu Allah ya kara masa yadda yake faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace al-madinatu haramun ma baina ayrin ila fawrin Madina gaba ɗayanta manzon Allah ya ce harami ce tun daga dutsen da ake kiran shi Ayr zuwa dutsen da ake kiran shi Thawr. Manzon Allah ya bayyana kenan iya abin da yake tsakanin nan gaba ɗayan shi harami ne. Shi kuma tafiyar kusan kilo 12 ne ta kowane bangare kenan. Daga nan masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa dutsen Thawr da dutsen Ayr duk inda zaka je sai kai kamar tafiya kilo 12 kenan ta kowane shashi wannan gaba ɗaya. Wato harami ne wanda yake na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Dan insha Allah za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi. Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
الله أكبر.